kuma da fafata da ake gasaccin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda yake gudana a can kasar Rasha a matakin wasan kiwa daya. Ajiyar kasar Brazil ta yi waje Rod da kasar Mexico da kwallo biyu da nema, wanda ya bayyana cewa kasar Brazil su shawa ta uku kenan tana samun nasara kan kasar Mexico, ita kuma Mexico ta samu nasara akan Brazil su takwas inda aka yi kunnen doki su hudu, wannan ya bayyana cewa su kungiyoyin guda biyu sun haɗu su 25 a tarihi. Kungiyar kwallon kafa ta Belgium ko ta samu nasarar cire kasar Japan ne da kwallo 3-2, inda a karawarsu ajiyar Japan ita ta fara jefa kwallaye guda biyu ra a bayan dawa daga hutun rabin lokaci. Dai ana biyu da nema, inda kungiyar kwallon kafa ta Belgium ta yi yunkura cikin mintoci na 65 ta samu nasarar jefa kwallon farko daga bisani, ta jefa kwallaye guda biyu wanda ya bata jimillar kwallo 3 ya bata nasarar zuwa zagaye na gaba. A tarihi dai sun haɗu soke da inda kowace ta samu nasara kan yi wata sau biyu aka yi kunnen doki biyu, wanda yana nuni da cewa kasar Brazil za su farje guje da kasar Belgium a wasan kusa da na ƙarshe wato kwata final na gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a bana. A yau kasar Sweden ne za su farje guje a matakin wasan kiwa ɗaya da kasar Switzerland da misalin karfe 1 karfe 3 na yammaci a gogon Nigeria. A wannan sa'i dai an haɗu su 6 kenan, inda Switzerland take samun nasara so 3 ita kuwa kasar Sweden so 1 a yi kunnen doki. Bayan nan kasar Colombia da misalin karfe 7 na yammaci a gogon Nigeria, Nijar kamar da kasar Chad za su farje guje da kasar Ingila. Bisa tarihi yana bayyana cewa sun an taɓa haɗuwa so 3, inda Ingila ta samu nasara so 2, an yi kunnen doki so 1 ita kuwa Colombia ba ta taɓa samun nasara akan kasar Ingila ba. Da mu dawo tarayyar Najeriya, inda wata rigima ta kwallo a hukumar kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar Najeriya din bayan dawowar Najeriya daga gasaccin kofin kwallon kafa ta duniya ne, wata sanarwa ta bayyana kiwa a matsayin sabon shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar Najeriya din, inda ya bukaci a wani Phoenix da ya fice daga cikin ofishinsa. Yau dai tare da wasu majiyan majalisar sun shiga ofishin hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya ne da misalin karfe 12 na safiya a yammaci ko na yammacin, inda yake nuna kansa a mazaunin halattacce wanda kotun koli ta amince masa ba a zaben sai, inda ta karyata zaben Mr. Phoenix. Amma a cikin wani gaggawa Mr. Phoenix ya ce gabatar da kansa a cikin kakan cewa shi ne har yanzu zababban shugaba a hukumar. Kuma ministan wasanni Solomon Dalo ya aika da cewa hukumar ta tabbatarwa kiristiwa a mazaunin sabon shugaba kamar yadda kotu ta bayyana. Sai dai shi Ahmad Phoenix ya bayyana wa lauyan hukumar Faith Mr. Festus cewa kotu bata da ikirari ko kuma ya yi ikirarin cewa kotu bata da wani alaka da hukumar kula da wasan kwallon kafa, saboda haka shi ne zababban shugaba a yanzu haka. Iya abin da ya sauka kenan, daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.